أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللذيذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين، نبينا وحبيبنا وسفينا مولانا الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، al'umma barkan mu da kasancewa a daidai wannan lokaci na wannan rana mai albarka, wanda muke daidai 12 ga watan Afrilu, ranar Monday a kirgin boko kenan, wanda ya daidai da watan addinin musulunci, wanda muke watan Shawwal, muna shirin shiga watan Ramadan insha Allah. Kamar yadda wasu garuruwa muke jin tsawon labari, muna watan Shawwal Sha'ban, dama daga Sha'ban tukun Ramadan. Wasu garuruwa, wasu kasashe, muna jin labarin cewa su sun samu ganin wata cewa za a iya yin wato azumi gobe in Allah ya kai mu. Da farko, kamar yadda kowa ya sani, za mu fara gabatar da wannan maulidi, tafsiri na Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara, kuma a ƙarƙashin kula na wannan shafi mai albarka a cikin wannan zawiya tamu ta Maulana Shakadu Musa, Allah kara masa lafiya. To, alal haƙiƙa, yana da kyau mu ɗan gabatar da wasu ƙananun jawabai kafin mu shige kan tafsiri kai tsaye. Da farko, muna barka da marhaban ga dukkan na tafsir namu wanda suka yi ta ɗawainiya babu gajiya tun safe, babu safiya, babu dare, domin su ga an gabatar da wannan tafsiri wanda babu wanda isa ya biya su wannan abun sai Allah madaukakin sarki. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Abu na biyu kuma, muna so mu mika gaisuwa musamman ga wanda ya tsaya yayi tsaki yayi ruwa na ya ga bana mun gabatar da wannan tafsiri ƙarƙashin kula shafin sa, ya zamo ya ɗauka mana kai tsaye daga wato can ƙasan Amerika, wato Sarki Zaki, wato ɗan Alhaji Salihu mai kankan. To, muna miƙa masa godiya, Allah ya saka masa alkhairi da irin ɗawainiyar da ya yi, da irin ƙoƙarin da ya yi na ya ga sam sai an yi wannan wato zama na wannan tafsiri mai albarka. Da sauran ‘yan uwa musamman wanda suka yi ƙoƙari daga ƙasashe daban-daban tun lokacin da suka ga an ba da sanarwar cewa za a yi wannan zama, kamar wato Sheikh Ahmad Imam Abuja da Sayyid Mamman Yusuf Bello da su Shehu Mahdi da su Sayyidi Ana, suna nan da yawa. To, balle kuma mu zo uwa uba kwamiti wanda suka tsaya domin murna da abin da wannan shafi na Rasulun Amin ta gabatar. Da fari, kamar yadda muka ce, muna yi wa ‘yan uwa albishir na gabatar da wannan tafsiri na Al-Qur'ani, wanda insha Allah za mu yi ƙoƙari mu bi manhaja na addinin musulunci, manhaja wasatiyya, manhaja wanda za mu bi domin fassara Al-Qur'ani tare da fahimtar magabata, musamman fahimtar jagoran Qur'ani wanda ya zo da ita Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon fahimta. Alal haƙiƙa, wannan tafsiri ba shi ne tafsiri da zamu fara na fari ba, duk da cewa za mu ɗauko daga farkon Al-Qur'ani, suratul Fatihatul Kitabi, in Allah ya ba mu lokaci, tare da shi aran man da zai ja mana Sayyid Malam Ibrahim Sufi, wanda za mu gabatar da wannan tafsiri tare insha Allah har izuwa lokacin da Allah zai mana na rufe wannan tafsiri na wannan wata. Kamar yadda aka sani, mun saba gabatar da tafsiri tare da izinin shi Maulana Shakadu Musa, wanda zan iya cewa tun 2008 kenan, ƙarƙashin jagorancin wanmu Imam Faiz Shakadu Musa, cikin Imam Nafa Balewa. A wannan lokaci muna yi, amma gwargwado kaman karɓa ce da kuma izini ƙarƙashinsa, wanda kuma daga baya an zo an yi ta yi. Abin da ya sa ma za mu dawo baya, ba mu da complete ɗaukan karatu cikakke na karatuttukan da muka dinga yi a baya, amma ba don haka ba da za mu jona ne daga inda muka tsaya. amma insha Allah yanzu za mu dauko ne daga farkon abinda ubangiji madaukin sarki ya bayar na jera alqur'ani kamar yanda kowa idan ya duba qur'ani zai ga qur'ani an fara ne daga fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin tare da ijma'in malamai cewa ba wannan ne farkon saukan alqur'ani ba akwai ayoyi da suka gabaci surat fatihatul kitabi wajen sauka amma tartibi ne annabawi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya dinga jera saukan alqur'ani daya bayan daya duk suran da aka kawo manzo Allah da kansa yake cewa ku saka ayan nan a waje kaza ku saka suran nan a waje kaza da farko kafin mu shiga karatu zamani ne alfarman yan uwa kasancewar mun taru ne domin karatun alqur'ani mai girma kuma an ba da hadin kai musamman wajen wato kokarin sai an samu an halarci wannan taro kamar yanda muka so da gabatar da shirin mun so kawai ya zama online tafsir ne ma'ana ya zama daga mu sai da gore shirin live wacce take cikin jama'a da kuma ƴan uwa wanda suke kokarin su ga sun zo an samu wannan lada tare da su wanda yanzu haka muna cike ban kisance ga adadin mutane ba wanda kowa sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi sun zo sun karrama mu a wannan zama da yayinmu da malamanmu da kuma kannanmu da ƴan uwanmu da wanda muke harkar karatuttuka tare duka ina sake mana sallama irin ta addinin musulunci haddashi sarki zaki da ƴan uwa da suke tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to da farko kamar yanda aka sani tafsirin alqur'ani mai girma abu ne wanda yake yana da tsari kuma yana da kyau mu yi shinfiɗa ɗan takaitacce da kuma wayar da kan ƴan uwa akan tsare-tsare saboda tafsirin qur'ani abu ne wanda yake yana da tarihi sannan abu ne wanda yake yana da daraja amma mun zo zamanin da an samu matsaloli na'am matsaloli da iya ba ko kuma shishigi wajen su ɗaukensa wanda wannan duk wanda zai tafsirin alqur'ani akwai wajibci a kansa na yi wasu hanyoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ma dukkanin wanda zai fassara maganansa domin Allah yanda ya karantar da sayyidina rasulullah yanda sahabbai suka karɓa wajen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yanda tabi'ai suka karɓa wajen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka yake so mai fassara shi ya kawo shi da ma'aba kai tsaye to kamar yanda muka yi bayani idan an ce tafsirin alqur'ani abu ne wanda yake yana da ma'anoni da yawa musamman wannan zamu bi shi ne tartiban irin yanda maulana shehu ibrahim nias radiyallahu ta'ala anhu a littafin sa da yayi na tafsiri mai suna firiya da tafsir yayi bayani akan menene tafsiri me ake bukata da mutum ya samu kafin ya tafsiri kaman mu da godiyan Allah bamu da cancanta na a ce zamu dauki alqur'ani kai tsaye mu fassara shi ba tare da kuma dunkufawa gaban fatawoyi da fassaran malamai ba duk da haka sai an samu abubuwa da yawa domin idan an ce tafsiri yana da ma'ana a lugha wanda shine suke ce masa al-idah wa tabyin wato bayyana abu da kara wadda hantar da shi duk da alqur'ani a bayyana yake sai dai akwai ayoyi wanda suke mutashabihai ne akwai kuma ayoyi wanda suna bayyanan amma kai idrakinka da zaukinka bai isa da shi wannan ba sai in ka nemi taimako daga Allah wanda ya saukar da wannan da kuma shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda aka saukar masa yayi bayani wannan alqur'ani Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa an saukar da shi ne a bayyane kamar yanda Allah yana ce mana wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira kafirai ba za su zo maka da wani jawabi ba ya rasulullah wanda wannan bayanin a cikin sa akwai shubha Allah ya ce sai mun zo maka bilhaqqi da hakikanin magana wanne ne hakikanin magana shi alqur'ani wa ahsana tafsira sai mun zo maka da abin da yafi kowanne kan tafsiri shine mene shine alqur'ani ashe tafsiri wanda ya fara yin sa shine Allah madaukakin sarki kamar yanda a wasu ayoyi Allah yake tabbatar mana kamar lokacin da sayyidina jibril yazo yana saukar da wahayi ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله ينتمنا ينقيا وأن محمد إذن أنا كرنت مك قرآني كالسورار ونن جوادين القرآن أما بيان ينقى الله الله شيذي سوكر كزوا كزوت ين أن محمد صلى الله عليه وسلم كيس الله ينتمنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي قرآن بايان أن سوكر دشي أزوتي عن النبي وإنك لتلك القرآن بالذين حكيم عليم ألا دا كان سكيسي نبود زوتي عن النبي محمد يسك بيان على القرآن عن سلسة فوانا أصل تفسيري yana da ma'anoni daban-daban idan mun koma ga littattafai na irin su al-Qamus Sulusan al-Arab da su Qamus al-Muhit da wasu littattafai akan menene asalin kalmar tafsiri abin da yasa muka ce za mu yi bayani muna son bayan abin da muke so mu isar kamar yanda idan mun koma wasu ayoyi daban-daban za mu gani a cikin wayannan littattafai daban-daban tafsiri yana da ma'anoni da shin Allah ce wa ahsana tafsira da mu zo da bayanin da zai yaye dukkanin shubha da aka zo da shi shine abin da ake nufi tafsiri tafsiri shine warware wato kullakulle da yaye ko kuma da haskawa da karin bayani akan abubuwa wanda suke na maganganun ubangiji wanda mutum bai gane su ba wanda insha Allah shine abin da muke shirin yi to wannan alqur'ani malamai sun yi bayanin tafsiri a lugha kamar irin su al-Imam az-Zarkashi da irin su al-Imam al-Bagawi da irin su Abi Hayyan akan at-tafsir ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an ce tafsiri ilimi ne wanda ake fahimtar al-Qur'ani da shi Qur'anin nan da aka saukar wa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi da bayanin ma'anonin al-Qur'ani da fitar da hukunce-hukunce al-Qur'ani da fitar da guninta da Allah ya zuba a cikin al-Qur'ani wannan shi ake kira tafsiri ashe dukkanin wani abin da ka gani sabanin haka a saka Qur'ani ana dariya ko a saka Qur'ani ana zage-zage ko a saka Qur'ani ana cin mutunci wannan a wajen malamai ba shi ake nufi da tafsiri ba sunan shi wani abu daban kamar yanda Allah ya bayani a cikin suratul najmi cewa an saka al-Qur'ani ana dariya wanda insha Allah za mu zo ni bayani da irin wannan abubuwan to Qur'ani yayi mana bayani akan tafsiri da ayoyi daban-daban yanda Allah da kansa ke gaya mana cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fuqtilat min ladin hakimin khabir a cikin suratul hud Allah ya ce wannan alqur'ani ne wanda mun kawo shi a rarrabe aya bayan aya in kaga mutum ya ce wannan aya ne ta rikitar da shi a rikice ita aya tana nan a bayyane sai dai kai ne a rikice sai ta rudar da kai ka rikice saka to Qur'ani da kansa Allah shi ya fara fassala kamar yadda muka bayani sannan in mun sake komawa fadin ayan da dazu muka karanta Allah ya gaya mana summa inna alaina bayanahu Allah ya gaya mana cewa zai bayani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul qiyama da wasu ayoyi daban-daban kamar fadin Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun a cikin suratul nahl Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa mun saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani domin yayi bayani wa mutane wannan qur'anin da aka saukar musu ko da su zama suna tafakkuri cikin hadaran Allah su gane wane ne mahaliccin su su yi tafakkuri cikin ayoyin Allah su yi riska zuwa ga ni'imar da Allah subhanahu wataala yake nufi akan bayani na tafsiri to wannan bayani na tafsiri babban sirrin da ke cikin tafsiri shine a lokacin da ake fassara qur'ani dan adam ya zama yana tadabburi a cikin alqur'ani kamar yanda Allah subhanahu wataala yake ce mana kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab a cikin suratu sa Allah yace wannan alqur'ani mun saukar zuwa ga sayyidina rasulullahi mubarakun Allah yace qur'ani ne mai albarka ashe duk wanda yace ba za a nemi albarkan ayan alqur'ani ba ba za a nemi albarka alqur'ani ba shine mara albarka don Allah yace qur'ani mai albarka ne sannan ba Allah yace mun saukar da shi alqur'ani mai albarka sai Allah yace dalilin saukarwa li yadabbaru ayatihi domin ana bincike wajen gane ayoyin Allah bayyanannu wayannan ayoyin wal yatazakkara ulul albab domin dukkanin mai hankali in yana da hankali yayi tafakkuri cikin ayoyin da su kai shi zuwa ga gane wane ne Allah madaukakin sarki wanda kamar yanda surorin da zamu so za su tabbatar maka da cewa lalle Qur'ani yana bukatar tadabburi da fahimta da hikima Allah yana gaya mana a wasu ayoyi afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha wai wai innan kafirai ba su hankali ne suna tunani suna bincike wajen su gane menene qur'ani ya dauko koko a zuciyansu akwai wani irin kulli ne da Allah idan akwai wannan kullin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama summun bukumun umyin fahum na yaqilun fahum la yarjun fahum duka Allah ayoyi sun zo daban-daban la yaqiluna la la yafahuna har mu je karshe to ubangiji wakin sarki ya mana wa'innan bayani akan cewa zuciyan wa'inda suke jin qur'ani ba su tadabburi to wannan zuciya ce wacce babu alqur'ani a cikin ta illa shirme da hayaniya da yaudara ashe amfanin tafsiri shine a fassara alqur'ani domin mutun yayi tunani cikin ayoyinsa kamar yanda Ibn Jarir ya rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud yana cewa كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ويعمل بهن صحابي أبي محمد كو آية دي كرنتا يتسي إذن بوك كرنتا آية غوما باكو يحدد سواغاني مواتب آية غوما إن صحابي شو كرنتا باسو كارا وني سيسنجي سنغان مي أبنك يتسكين آية sannan kuma sai sun dauki wannan ayan sun yi aiki da shi in an ce ai sadaka to sai sun cire kudin su sun yi sadaka in an ce wutan jahannama sai sun nemi tsari in an ce aljanna sai sun nemi Allah ya ba su in an ce sada zumunci sai sun sada zumunci in an ce duk alherin da aka faɗa ka aiwatar da shi wannan shine amfanin tafsiri amma da mutum da yazo ya saka Qur'ani a gaban sa yana karanta Qur'anin sannan ana ce Allah bai san azzalimai shi kuma azzalimi ne wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kadhibuna humul zalimuna humul kafiruna humul fasiquna kai wa inna fasiquna kadhibuna zalimuna shi ko bai hukunci abin da Allah ya saukar to Qur'ani tana ce masa kai azzalimi ne kai fasiki ne kai kafiri ne ashe akwai hadari ga wanda zai dau Qur'ani yana fassara shi ba tare da naira kokarin ya ga ya aiki da shi ba muna fatan Allah ya ba mu iko mu aiki da shi to tafsirin alqur'ani yana da hanyoyi guda hudu abinda yasa zamu yi bayanin wannan a takaice shine ya zama mana matashiya na fahimtar alqur'ani da kuma fahimtar yanda muka sa gaba wayannan hanyoyi guda hudu na farko akwai hanya kamar yanda ibnu jarir at-tabari yake a cikin tafsirin sa daga sayyidina abdullahi ibn abbas wa ma adraka man huwa abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas shine sahabi kanin annabi muhammad wanda manzo Allah da kansa yayi masa addu'a yana cewa Allah ka sanar da shi alqur'ani ka sanar da shi fassarar alqur'ani to abdullahi ibn abbas shine yake fadin cewa tafsiri tana da kashi guda hudu akwai wajhun ta'rifu al-arab hanyar fahimtar lugar larabci ya zama duk aya in an dauko shi sai ka koma larabawa sun san shi a kaza dole sai ka san wannan din Allah ya ce qur'anan arabiyyan alqur'ani ne muka saukar da shi da larabci shi yasa wanda zaka ga ana zuwa ya karanta qur'ani a ce larabcin bai fita ba wai yace shi na ruwan shi da larabci ai shi addini ne to ai karabu da qur'ani shi qur'anin larabci ne dole sai an san larabci a fahimci ma'anar larabci kafin a san menene alqur'ani ashe wannan shine hanya na farko na sanin alqur'ani wasu na kaman in ana bayanin larabcin kaman ko iya yi ne kamar ko ya ne ba haka bane dole sai da shi domin su larabawa su Allah ya saukarwa alqur'ani da yaran su mu kuma dole ne mun koyi yaran domin mu gane alqur'ani in ba mu san yaran su ba da mu yi tabbuga qur'ani ba mu gane ba misali mana bayani akwai tafsirin da ake yawan fassara ana yawan karantawa mu ji ana mana bayani wanda misali abin da yake kawo irin wannan a misali mutane da wanda basu san larabci ba suke fassara qur'ani daga irin hadarin da suke afkawa zaka ji ana fadin cewa summa radadnahu asfala safilin sai ka zo malamin yace sannan suka tafi radadadada dukan su babu slippers wai an ce asfala safilin wai sun tafi radadadada babu slippers me dalili shi yaji an ce asfala kuma yaji an ce radadnahu ko ba haka bane ayin Qur'ani take dadi misali irin wannan wala tajassasu wani malami yana raddi wai sai ce wala tajassasu karku garin jos tajassasu karku garin jos sai da menene shi yaji an ce tajassasu akwai wani alaran mai yana ba mu labari ana yin wasu darasu sai aka zo wani fadin ubangiji sallallahu alaihi wasallama ai ubangiji wadakin sarki ya cewa wani tastabina sabilal mujrimin sai yake cewa oh kana nufin cewa kai kafini ne wa darasu ma fi oh aram wato akar maka Allah ni kafini kenan ne kai kake ga ma Qur'ani wa darasu ma fi kafi to duk irin wannan suna nan rashin sanin ma'anan Qur'ani mashin sanin larabci zai dauke kai afka ka zuwa ga ramin da in ka shiga zaka fada kai wa Allah kariya Allah kuma bai yadda ba Allah ya zane daga ciki akwai kuma wa tafsirul la yughiru ahadin bi jahalatihi akwai kalmomin da ba larabci ba ko da ba larabci kai kanka zaka gane wannan fahimta wa tafsirun ta'rifuhu al-ulama akwai tafsirin da sai an koma ga malamai su suka san manyan kalmomin dalili a wajen su kuma za a gane wannan kalmar tukunna bayani ta wa tafsirul la ya'lamuhu illa Allah akwai fassaran da dole in ka zo Qur'ani zaka sallama ka daga hannunka ka ce ni ma ban san wannan ba Allahu a'lamu bi muradihi Allah ne masanin sa shi yasa tafsiri ya samu tun daga kamar yadda muka bayani Allah subhanahu wataala shi ya fara fassarawa zuwa ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga zamanin sahabbai shi Allah shine mai Qur'ani Annabi shine wanda ake mawahi su kuma sahabbai su ne wanda suka dauka daga bakin manzon Allah sai su yi istihadi su kuma tabi'ai su kuma sukan yi ne da karfin istihadi da bayanan Annabi da bayanan sahabbai idan su kuma tabi'u tabi'ina suka zo su kuma sukan bin asar ne na sahabbai din da tabi'ai da kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da bayanin da ubangiji wadakin sarki yayi da kansa cikin alqur'ani wa'annan su ne marahil da qur'ani ya zo har zuwa lokacin da aka zo asr tadwin zuwa zamanin abbasiyawa zuwa karshe karshen sa har zuwa yau wanda ake cewa asr zahabiyya na yanda aka samu kugan malaman da suka dinga fassarar alqur'ani to wannan alqur'ani idan mutum zai fassara alqur'ani wajibi sai an samu wasu abubuwa da dama a gare shi idan mun koma al-itqan fi ulumil qur'an na al-imam as-suyuti ya kawo bayani duk wanda zai tafsirin qur'ani akwai ilimi guda 15 da ake yi a wajen shi ilimi 15 din nan kuma ya karance su da dukka daya bayan daya bibiye su sai haka matsalar da ake samu yanzu shine a koyin da kasar kawai mutum zai bude ya ji idan ya ji kasar din lokacin kuma shi ma zai je da mai karanta zaka ga Qur'ani yana jan shi ma yana jan Al-Qur'ani ya afka kan halaka Allah bai halatta maka wannan ba wayinnan daga cikin su a takaice abinda al-Imam as-Suyuti ya fara bayarwa wanda malamai da suka zo dukkanin su babu wanda ya zada shi akan wannan domin matakar babu da sai an samu matsala kuma kowanne da misali na wajibi wama la yaqumu alwajibu illa bihi wa huwa wajibun wannan kaida ne malaman mustalah usul al-fiqh duk abin da wajibi ba zai yi ba sai da shi ya zama wajibi misali yanzu a ce ba za ka je ka aikin hajji ba sai ka hau jirgi sai an maka allura sai an maka kati sai ka ce kai kuwa allan baran a tafir bara kai katin nan ba haka za ka je aikin hajji kuma kana da kuɗi zuwa a maka wannan alluran kaga fa annai ba masa ba fa kai wannan katin annai bai yi ba fa amma ya zama ka wajibi ya zama wajibi matsalar wanda suke ce duk abin da annai bai yi ba bid'a ne to annai bai yi tafsiri ba ya zaka yi ya zama bid'a annai bai yi irin tafsiri mu zauna malami da kuma alaran man da yake zan Qur'ani ba matsalar bai wannan ba in yayi zaka kawo mana alaran man sa wani sura ya fassara a daidai wani aya aka fara a wanne aka tsaya waye kameraman ɗinsa waye masu masa kabbara duk aka samu wannan babu amma sai zama wajibi ne in ana so ai bayanin alqur'ani sai an koma ga fassara alqur'ani wannan sai ya zama wajibi shine sai kowa ya san alqur'ani to shi kuma wannan wajibin ba zai yi ba sai an bi ta hanyar a sai ai bayanin alqur'ani malamai akwai hanyar da suke istinbadi na hukunci mutum ne mai neman jayayya kawai dai zo ya tsaya wa abu shi yasa komai in ka ce annai bai ba da ka rushe shi to in aka dinga kawo maka abin da annai bai ba ka shiga uku yanzu waye zai je aikin hajji ba ta hanyar jirgi ba babu abubuwa da dama za a dinga kawo maka su kuma wajibi ne a musulunci shi abin da Allah ya ce mana wa'azzin fil nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq wa ala kulli damirin Allah ya ce aukar raƙuni shine abbanir a zamanin saka ce kai in hajjin sunna zaka wallahi raƙuni zaka hu ku tafi a jirgi zan zo akan raƙuni kana isara ka maka a ce ga wani mai zafin hajji da domin baka biyo ta hanyar da ya kamata a biyo ba to haka tafsirin qur'ani dole don abin da yasa da kawo wannan wanda yace to wannan ai ba annabi bane yace ni haka zan yi to dole sai ka dauko fannin lugha lugha din nan da shine ake sanin mufradat na kalmomin larabci misali irin wayannan a fannin lugha idan mutum ya karanta qur'ani da ya karanta wa wajadaka ballan fahada sai ce an same ka batacce ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da batacce ya kafirta bayan da manzal sallallahu alaihi wasallam ya tabbata amma yake kuma ka ji me ma'anar kika ji wasu ayoyin sa ga mana anta dilla ihdahuma fa tadhakkara ilahuma al-ukhra ashe abdalal din bayana nufin cewa al-dalal nan bacin algawaya bane abdalal yana nufin anan bi ma'anan nisyan ko kuma bi ma'anan hirs kamar yadda suke cewa inna abana la fi dalalin mubin kuma annabawa ne sun ce baban mu a bata yake ka ce annaba sun ce annabi bata ce a la fi dalalin la fi hirsin ala yusuf yana son annabi yusuf ya ce la fi dalalin yana cikin wani makami ne a soyayya sunan shi dalal idan soyayya ta narke sai a ce maka dalal manzo Allah yana kan mukamin so na samun Allah sai Allah ya ce masa gani sallallahu alaihi wasallam ayan tana yaban annabi ne kai kuma yake zagi sai na rasu saboda rashin sanin mene lugha to suna nan a qur'ani ayoyi daban-daban wanda dole sai an koma ga lugha tukunna za a same su kafin tafsiri ya fita kamar yanda zamu kawo bayan wannan akwai fannin ilimin nahwu shi kuma ilimin nahwu in ba shi zaka zo wajen da Allah ne yayi aikin sai kuma ka juyar ma bawan Allah misali bawan Allah zai yi aiki sai kamar yake ce Allah ne innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama idan ka ce innama yakhsha Allah ka fita musulunci Allah bai jin tsoro abinda larabci ce kuma innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wanda suke tsoron Allah a bayin sa malamai ne yake ce wanda Allah yafi tsoro a bayin sa sai kace malamai kai kuma saboda menene rashin fahimtar harakat na arabiya da rashin fahimtar mawaqi na al-arabi da rashin fahimtar qawaid na al-arabi ashe dole sai mutun ya samu fannin ilimin nahwu wannan karamin misali ne suna nan da bayani da yawa da yawa akwai ayoyi kamar irin ayan suratul baraa da fadin Allah subhanahu wa ta'ala min Allahi wa rasulihi har idza karshe cewa anna Allah bari'un min al-mushrikiina karshen wara menene to ga gani a riwaya da kago kace anna Allah bari'un min al-mushrikiina wa rasulahu kafadi kace wa rasulihi kafadi dole sai ka karanta shi a yanda Allah ya saukar da shi da irin kalmar don a wajen kace Allah ya rabu ba shi ba annabi kuma kawai kalmar ɗaya ne kawai kamar mata wasali ka sanza ta ashe akwai wadaje masu hadari dole sai mutun ya bibi kaida na nahwu kafin a shiga ga wannan ayoyin annallaha bari'un minal mushrikiina wa rasuluhu da ni shi ma annabi sallama wa rasuluhu bari'u minhum kenan kai rashin bayanin kenan kamar yanda idan muka je manzo Allah sallama ya ji wani yana karanta larabci yana sabawa ba qur'ani ba manzo Allah ya ce arshidu akhakum fa innahu qabbal ku shiryar da dan uwanku gashi ya bata yayi jeje kawai bata larabci ba bata qur'ani ba Allah ka ce to a na uku shi ya tasrifi fannin sarfi dole sai ka san tasrifi fannin sarfi a tasrifi zaka iya samun kalma an yi istiqaqin sa daga wani kalma ne wanda yake salimi kai kuma yake dauka domin mudanasar wannan kalman ka daura ta kan kalma wanda take batacciya shikenan ka bata ma'anar dole sai mutum ya fahimci sarfu ta yinda shi ma amsalarsa suna nan da yawa akwai kuma fanni na al-istiqaq wanda shi ma fanni ne guda a sarfin amma kuma a malaman zamani yanzu ana ware shi da wasu malamai daga baya ko kuma ce malaman yanzu sun shigar da shi kamar irin kalmar sunan masihu yanda wasu suka dinga sabani cin al-masihu min as-siyahati amna al-masihu amna al-masihu as-siyaha daban al-masihu daban kowanne da irin ma'anarsa kuma duka da iya daukan masihu a cikin sa sai ka san fannin istiqaq ka san ai ka dauko wannan kalmar kafin ka dinga shiga abin da yake cikin al-qur'ani to fanni na biyar shi ne ilmul ma'ani sai ka san ilmul ma'ani sannan fanni na shida akwai ilmul badi fanni na bakwai akwai ilmul bayan wa'innan dukkanansu ilmai ne wanda suke dauke da abubuwa cikin su don da ka yi Qur'ani irin yanda a yanzu in wasu suka dace a hadisi sai suka daita misali kamar yanda zaka suna cewa kamar yanda annabi Nuhu alaihi salam yana kawo labari yana cewa sun ishi karba imani sannan wa inni kullama da'awtuhum litakthira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Allah ne kullun idan nazo nace ku yi imani har nan ne kaga sun saka duyatsun su biyar a cikin kunnansu sai mutum yayi ƙarya amma kace to ai ku asan kunnansu a da kamar randa ne kisa suke zura hannunsu duka alalan kuma kunnansu ba kamar randa bane domin kai in kai haka ya tsanka dai ma dai ya shiga kunnanka bai shiga shi kuma ce ja'alu asabi'ahum ko kuma kace kai daga nan da gani ƙarya ne irin yanda ake hadisan Annabi Muhammad sai da kai baka gane ba baka da fannin ilmul bayani ilmul ma'ani ilmul badi shi kuma a wajen gwaninta ne na larabci ana nuna maka tsananin yanda suke kawo da kai akan bin gaskiya shine ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ba wai ma'anar yanda kaje ta fasara ka take ba sai ka dauki kalmar ma'ana irin wa'innan suna nan daban-daban kamar ka ce wane ya juya mafatin mu baya zuwa yayi tsaya yayi juya baya wane ya juya mana baya ma'ana wane ya ki ya rubu da mu to duka irin wa'innan suna nan a larabci dole sai ka san su shine wa'innan fanni na bakwai na takwas dole mutum sai ya san ilmul qira'at ilmul qira'at akwai ayoyi daban-daban wanda idan an zo a waje kaza za a ce kaza waje kaza za a ce kaza liqaumin yadhakkarun liqaumin yatadhakkarun liqaumin ya'lamun liqaumin la'allakum ta'qilun la'allahum duka irin wa'innan zaka dinga jin su wani wajen yazo da ta'un wani wajen kowanne da yanda yake zuwa sai ka san irin wannan fannin kamar yadda aka ji fafiyatun ta'amu miskin ka san wa'innan kira'o'i na alqur'ani kafin ya baka ka isar da fahimtar fassarar alqur'ani to fassara abu da muka je na goma na tara usuluddin mutum sai ya san usuluddin ayan nan ne take nufi sannan bayan ayan nan me makasid na cikin ayan sannan abu na goma sha daya shine na goma shine ilmu usulul fiqh mutum ya san usulul fiqh na sha daya ya san wato sababun nuzul duk wani aya ne yasa aka saukar da ita sai mutum ya san wannan in ba haka ba kana jin aya sai ka murdata alhalin ba haka ta zo ba da kuma bayan sabab asbabun nuzul sannan akwai ilmul qisas ka san cewa annabi ya rayu a makka ya je garin madina shi yasa ashe wannan ayan a makka take wannan kuma a madina take anan da aka gane in da yake take ka san annasikh wal mansukh wannan an yi aiki da ita da wannan an shafe ta in ba haka ba sai ka rude nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah can kuma Allah ta tana cewa falan wanda yake ibn tantarza o shi ne dai abin da aka fara na farko sannan duka da zaka dinga gani ayoyi an yi amfani da shi a nan nan kuma an zuwa canza sai ka san tarihi a ilmi na qisas shi zai baka iko ka fahimci fassarar alqur'ani sannan abu na 13 12 14 ilmul qisas ilmun nasikh wal mansukh kuma dole sai mutum ya san fannin ilmin hadisi abu na 15 shine wanda ba a samu wani ya same shi sai sufi wanda ya damu da istighfari da salatin annabi Muhammad shine ilmun mawhiba ilimi daga Allah kai tsaye ya zama Allah yana bude kwakwalwarka ya saka maka ilimi kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a wajaje daban-daban daban in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kuka tsoron Allah Allah ya ce zan sa muku wani hujjar da babu shi a littafi to sai sufi wanda shi kuma zunzurutun salati da zikri da tsoron Allah da imtisali da bin annabi Muhammadu sai Allah ya tsarkake zuciyanka ya jona wani irin wayar na rahma na ilhama wanda shi ma mukami ne na daga cikin wahayi sai kana samun wannan ilimin shi yasa duk wanda ka faɗa zai ji kansa yayin gidan haka zai ce yayin kanan ka ko bai gane ba to wannan fanni ne dole shi ma sai da shi mutum ya gane tafsiri amma in ba haka ba da ka zo wasu ayoyin kana ganin su wasu su juya maka kai wasu maka kaza wasu maka kaza Allah yana ga mana taqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da su ku wannan shine hanya na farko na samun sanin Allah to wa'innan abubuwa guda 15 kamar yadda muka kawo su ne dawabi na dole in mutum zai fassara Qur'ani sai ya neme su ba a rana ɗaya ba ne ka haddace hana out kaza ka haddace hana out kaza shi yasa dole a dawo gaban malamai a lankwasa kafa su karantar da kai kafin nan ka fara fassara alqur'ani shi yasa in an fassara mutum qur'ani zaka ga ba za a bar shi ba sai an tabbatar da ya cika wasu qawaid tukunna ba ce an masa izini to amma yanzu sai zama ilimi ba shi da masu kula da shi yau kawai idan mai tallan magani ya ji speaker sa tayi zaki sai ce yau bari in fassara qur'ani wallahi haka dai fassara har ya tashi kuma daga an taro ana dariya Allahu akbar ya zaji wannan ya zaji wancan ai kabbara shike da ya fassara qur'ani to Allah ya zare mu wannan sune abubuwa daban-daban wanda suna cikin Qur'ani. To anan ina so da mu takaita domin abubuwan suna nan da yawa wanda wayannan sharuɗa ne na fasar Qur'ani domin mu shiga karatun Qur'anin kai sai. Amma da gaskiya littafai na tafsiri wayanda yan uwa za su duba don ya taimake su, akwai malamai wayanda a yanzu na Allah za su yi tafsirin Qur'ani ko kuma wanda suke kan yi. Akwai littattafai wayanda idan mutum ya bibiye su a tafsiri akwai mas'aloli a cikin littattafan. Amma daga cikin littattafai yardaddu akwai irin littafin nan da muka sani Diya'ut Ta'wil fi ma'ani tanzil na Sheikh Abdullahi ibn Muhammad ibn Usman ibn Fodio, Allah kara masa yadda, Sheikh Abdullahi Gondu wanda mazaunin kasar Najeriya ne. Kanin Sheikh Usman ibn Fodio ya rubuta tafsiri na Al-Qur'ani wanda wannan littafi ne wanda malamai sun tabbatar da littafi ne cikin sa akwai inganci. Daga irin wannan tafsirin akwai Jami'ul Bayan fi tafsir al-Qur'an da Ibn Jarir Tabari wanda yau barinsa duniya shekara 310 wanda yana daga cikin salaf da suka gabata wanda kusan marja'i ne a fasara al-Qur'ani. Ba bai kamata ga malamin da ne tafsiri a ce bai taba leƙa littafin Jami'ul Bayan fi tafsir al-Qur'an ba, kamar irin su Abdurrahman Mansur tafsir bil Ma'sur na Imam Suyuti, sannan shahararren littafin da ya shahara a Najeriya da Afirka da duniya baki ɗaya shine Dalalaini tafsir na Abdurrahman al-Imam al-Hafiz Abdurrahman al-Muhalla da Imam al-Hafiz Abdurrahman al-Suyuti wanda suka yi wannan tafsiri ɗaya rabi. Wannan tafsiri ne wanda shi ma yana cikin tafsirai karbabbu a wajen malaman musulunci. To suna nan daban-daban kamar irin su a tafsirin Maulana Mushahu Ibrahim wanda aka fitar a wannan zamani mai suna Firiya da Tafsir. Abun mamaki Firiya da Tafsir tafsiri ne da Shehu Ibrahim fa ba rubuta ba na yi ba. Yanda yanzu muke karatu din nan to nashi ba haka bane ba, ma wani karatun ma an dawo daga tafiya ne. Da a zauna kawai ana tafsiri far haka Shehu radiyallahu da baki yake, amma da Larabci yake. Da Larabci Shehu Ibrahim yake tafsiri. A wannan tafsirin a zaman sauka ɗaya sai da aka samu hadisi daidai hadisi 6000 da amfani da su. Daga hadisi daidai hadisi 6000 banda kisas, banda mawa'iz, banda akhbar wanda aka yi iradin su tare da lokaci, banda kuma nukat da kuma ramzi na algazi na Al-Qur'ani tare da fitar da ijaz wanda yake bayani wanda dukkan shawar dalal ya kawo shi ne kawai afuwan ba tare da kuma yayi ne da mahallin wanda suke zaune a wajen. Da a ce shi rubutawa yayi ina kuke tare da wannan tafsiri bolin shi da ne shawar dalal yayi. To wannan tafsiri ne wanda shi ma yana nan qayyim ne jiddan wanda yake ne fasara Al-Qur'ani yana da kyau ya koma ga tafsirin Maulana Mushahu Ibrahim radiyallahu anhu domin tafsirin suna nan daban-daban. Duk tafsirin da ka ɗauka to ka san wani malami akan da ya rubuta tafsirin. Akwai at-tafsiru bil ma'sur, akwai at-tafsiru al mawdu'i, akwai at-tafsiru al ilmi, akwai at-tafsiru bil ra'yi aw al aqli, akwai at-tafsiru al ishari. Kusan kun sai nau'o'i na tafsiri guda shida. Kowane malami in ka ɗauko littafin sa ya kamata ka san cewa wannan malamin tafsirin da nake karantawa wannan da wani uslubi yayi, yayi tafsiri ne a tafsir al-mawdu'i, yayi tafsiri ne al-ilmi, yayi tafsiri ne bil-ma'thur, yayi tafsiri ne al-aqli, ko yayi tafsir bil-ra'yi ne. Dole sai ka san wannan domin ba haka ba za ka je ka cakuɗa ganda da dambun nama. Saboda me yasa baka bambanta a wani babi yayi ba, saka yana da kyau mu kokari mu koma ga wayannan fannonin tafsiri domin mu gane. Allah ya taimake mu. A takaice za mu tsaya daga wannan jawabai kuma cikin godiyar Allah da tabbatarwa da gajiyawa na cewa lallai mu kamar yadda muke faɗi ba mu da da'awar cewa mun cika sharuɗa na tafsiri, amma muna godiya wa Allah mun samu izini kamar yadda aka sani mun samu izini na mu karanta Al-Qur'ani mu fassara. Kuma har gobe ba shi yake nuna cewa mun iya ba kenan, duk abin da muka ga babu za mu koma mu nemi fassararsa saboda muna da magabata. Wannan shi ne abin da muke da itikadi. Muna da itikadi kamar yadda mun sani har yanzu mu almajirai ne, mu ɗalibai ne na ilimi. To muna kira ga mutane kar mutum ya ji nauyi ko ya ji girma domin kasancewarsa ya ga yana fassarar Qur'ani ba ka iya ba. Ka koma ga malamai kana yi kana neman taimako daga wajensu. Wannan mu cewa don Musa wanda ya bamu izini na fassara Qur'ani, shi ya samu izinin fassara Qur'ani tun hijiran manzo Allah na shekara 1341. 64 ina da 40 ya kai shekara 100 dani yanzu wani shekara 40 to idan ka duba irin wannan izini tsohon ilimin shi malamin shi daga malamin shi malamin shi daga malamin shi zuwa tabi'i zuwa sahabi zuwa ga annabi Muhammad zuwa ga Allah madaukin sarki ashe komai inda kai ka nemi izini wa atul buyutan min abwabiha Allah mun gode maka da wannan falala da kai mana Allah kuma abinda zamu karanta na alqur'ani Allah ka ba mu ikon karanta shi da tsoron ka a cikin sa ka sa zuciyar mutane ya budu a lokacin da muke yi mu ma ka bude zuciyar mu ya zama muna isar da sako ne daga gare ka duk wanda ya zo na akan teburin qur'ani zai fassara ya sani wakili ne na Allah kamar Allah ne yake magana domin duk abin da zaka faɗa maganan Allah zaka yi in kai ƙarya to sunan ka kai ƙarya wa Allah wanda ya ƙarya wa Allah kuma ya san makuncin sa amma in kai cikin kuskure Allah subhanahu wataala zai yafe maka Allah ka yafe mana na'am bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
da fari wannan kamar yadda muka ji yanzu an biya mana alqur'ani sura sukutun ita ce suratul fatiha ta kitabi wannan sura sura ne da take dauke da abubuwa da yama a cikin ta wanda ina da yakinin cewa duk inda za mu yi iya kokari mu faɗi wani abu akan suratul fatiha ba za mu iya ba sai dai iya abin da za mu yi kokari ko da a ce aya ɗan kaɗan daga ciki mu samu mu fassara wannan aya domin mu samu wannan falalar saboda lokaci ya damu tafsirin mu kuma kamar yadda muka alƙawari wa al'umma awa ce tambayoyi za mu yi tafsiri na minti 45 sai kuma yi tambayoyi minti 15 saboda takaita lokaci kuma ya zama yan uwa sun bibiye mu a kowane lokaci kamar yadda muka ji Allah ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari da Allah min shaitanir rajim daga shaidan jefaffe wanda wannan shaidan shine wanda muka sani makiyin annabi Adamu alaihi salam kalma ne yazo daga Allah subhanahu wataala na buɗe alqur'ani mai girma da shi Allah ya umarni dukkanin musulmi idan zai fara magana ya nemi tsari daga shaidan jefaffe me yasa na ko wannan shine mai da komai zuwa ga Allah subhanahu wataala tare da tabbatar da gajiyawar bawa tare da kuma nusar da dan adam yayi kula da makiyinsa makiyin mahaifinsa shaidan wanda Allah subhanahu wataala ya zine masa idan mutum yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan kalma ne wanda aka ji shi daga bakin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka ji ana karantawa a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim wanda sai karanta a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah kara masa yadda wanda al-Imam al-Qurtubi ya rawaito yace wata rana Annabi Muhammad sallam ya ji ina cewa a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim zan yi karatu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mini yabna ummi abdin ya kai ibn ummi abdin wanda Abdullahi ibn Mas'ud dinnan ɗaya ne daga cikin gwanayen alqur'ani na gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim ba أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن الكلام الرب العالمين. الله نيك جبريل نيدو كرن تامن دتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده اللوح المحفوظ يجي يغني الكلام قدرة تربوتا كما الله ني ده كان سيي أمري أهدا أشي فدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شي ما في إنغانتي أكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. wannan fadin Allah subhanahu wataala a'udhu billahi minash shaitani rrajim aya ne na cikin fatiha koko ba aya bane isti'aza ba aya bane a cikin surah fatiha ce kitabi ba aya bane sai dai yago a cikin alqur'ani kamar yanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa fa idza qara'atal qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari da Allah da wane daga shedan jifafe to bismi a'udhu billahi aya ne a cikin qur'ani amma ba aya bane a cikin surah fatihatul kitabi fatiha sura ce wanda aka saukar da ita da ayoyi guda bakwai katal a ijma'in malaman duniya wayannan ayoyi guda bakwai din kuma sune wayanda aka karanta mana sai dai sabani yakan shiga wajen malamai ne a wajen mautifin ayoyi wasu idan sun dauko das dauko sura alladhina an'amta alaihim sai su aya a wajen sai غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين kaman yanda ita ma amin ijma'in malamai amin ba aya bane a cikin alqur'ani amin fadin ta ake yi kaman yanda to idan ka karanta fatiha ka roki Allah ne sai ka ce amin amma amin ba aya bane a cikin alqur'ani a karanta qur'ani kafin mu shiga muna magana kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan mutum zai karanta qur'ani malamai sun ce zai iya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma a salla ba a kawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai dai a fara da bismillahir rahmanir rahim wanda shi kowanne akwai ka'idodin sa na yanda in mutum zai karanta qur'ani zai zo da wannan ya bayyana shi idan mutum yace a'udhu billahi yana cewa ina neman mafaka da kariya a wajen Allah madaukakin sarki ina neman agaza da karfin Allah waye ne billahi da Allah wanda shine tabaraka wa ta'ala minash shaitanir rajim wannan ba'un din ba ba'ul kasabi bane kamar yadda mun san akwai billahi wallahi tallahi ko wayinda wayinnan huruful kasabi ne amma anan ba'ul isti'ana ne ina neman taimako da wane da Allah madaukakin sarki minash shaitanir rajim ai min sharri shaitanir rajim daga sharrin shaitan ko min masa shaitanir rajim daga shafuwan shaitan wanda yake jefaffe wanda idan muka ci zamu shiga da tafsir na wannan aya na sani zamu kara mu yi magana mai fadi wanda zai sa mu wuce lokacin da muke na tafsirin mu dama burin mu yau mu bude tafsirin alqur'ani nan koda da fadin bismillah ne to alhamdulillah in Allah ya kai mu gobe zamu tashi jawabi cikakke yanzu zamu saurari tambaya a takeice na zuwa lokacin da zamu yi kafin nan sai mu yi addu'a Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am
to masha Allah jama'a hanya ya bude da kowa sai ya kira yayi nashi tambaya amma shehi muna da wata baiwan Allah da ta yi audio nata na tambaya shine zan saka maka yanzu audio din da ta yi yasa zamu saka kenan Na'am shehi na san ana jin tambayar ta ko
Na'am
jama'a wata baiwan Allah ta yi tambaya ku bari mu fara jin nata sa'annan da Allah kowa zai kira kuma ya kira ku ya hakuri to bari fara dokan wannan sanan doki na ku assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba Allah
wa alaikum salamu ta'ala wa barakatuhu sarki zaki
na'am kola ya sunanka daga inda yake kira
sunana Abubakar Atik kina kira daga Ghana jama'a
to masha Allah Abubakar Atik kana tare da Maulana Sheikh Malam Nasir kan wannan layi
Masha Allah muna yi masayi barka da zuwa wannan shafi albarka mun ta mai addu'a Allah ya kare kiyaye shi mun ji dadi mun ji karatu
To masha Allah muna so mu ji tambayan ka.
To tambaya na da nake so yi ma Sheikh.
Eh.
Shine bismi in zai karatu Fatiha ina sallah. Na. Na ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Na bayyana bismillahir nan ko dai da yi shi duk sai bismillahir nan. Na bo bismillahir nan sai fara
alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar shak
Menene tambayar
shine in zai yi sallah duka yana fara bismillahir rahmanir rahim sai ce alhamdulillahi rabbil alamin to alhamdulillahi shi ma yana yi ne da yake ji malluma na fadi amma bai da hujjar sa shin iya yaka sallar sa ya duka ko dai a sallar sa ya bata
mai tambaya kamar yanda muna tare da yan wadan karanta musu tambayar da aka yi mai tambaya yana cewa wai yana karanta alqur'ani da fadin أعوذ بالأيكرنت بسم الله الرحمن الرحيم أصلى سيتم من الحمد لله رب العالمين. تو كمان دا شيمان نبياني إذا مدوني شد فادي يا هل تا قرآني إن دا كرنت كسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا هل تا دا معنا يا هل بسم الله دفاتها أنا يا هل بسم الله دكوني إيرم فرقان سورة ذاك يا هل يوا kaman Fatiha da kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma inda ka hade ai baraka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ba baraka da ka wannan wannan alifil kafi ne hamdatul kafi ne ai hamdatul wasl ne ba hamdatul kafi ba a kaidan kuma karatu ita walakinna idza tudrat mata ma tudrat sakata sakadat duk lokacin da idrajin ta fadi idza ka ya halatta yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan ja'izi ne kuma shine riwaya na Imam Shafi'i akan cewa mutumin da ya karanta alqur'ani a bismillah ba tare da yayi sallah da bismillah bismillah ayatul qur'ani idan ba karanta bismillah ba a riwayar Imam Shafi'i ka bar aya daga cikin ayoyin alqur'ani a Fatiha inda kai ko sallah saka to sai ya zamo wajen ijma' jami'i to mutum yana da kyau ya karanta bismillah din nan duk da malikanci akwai masu cewa a karanta ta ita a zuciya na'am
masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola kola na'am kola ya sunan ka daga nake kira kola to mallam Muhammad Rabi kana tare da mallam Nasir wannan tafsiri Shak ga wata bawan Allah ta yi tambaya ta turo mana da tambaya jama'a wanda ya kira ya kamata ba kaman kan da muke normal program bane yadda ya dace ba
fara dole ne shakin sarkin
zaki namu zani
ina so ne take
ta sarkin nan arbiya
Baba
kuma ka kunna
uban ka aikin
haji dawa ya kan ba shi da
kuma sai jami'an mu mata
amma ku ba malaman mu mazan ba sai suka ci sai suka ga annan sallah sai suka ci mali to ko ba aka rufe da mu sallar na raka'a biyu ta nan ba amma a cikin masallacin Abu na Adam muka yi azhar muka yi asar muka kuma muka ma hanyar arfa shi ne yake so in tambaya da Allah menene asalin yanayi a cikin addinin mu na musulunci da Allah
to shehi tambayar da ta turo mana wai raka'a wai sun je Saudiya she suka yi suka shiga rauda she suka ga ana raka'a biyu a rauda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan addini ne ko kuma a me ya kawo wani matsala ne sa ake wannan raka'a biyu a rauda sannan ita kuma ba ta bakarantar da su wannan zance ba
a rauda cikin masallacin manzo Allah kenan
eh wa a rauda cikin masallacin manzo Allah wasu je sun ga ana raka'a biyu ce ita ma ta yi amma baka san dalilin da yasa ita ma ta yi wannan raka'a biyun ba ya ma yana cikin musulunci ne ko dai ya manansa
eh da yi ne a cikin musulunci idan mutum ya shiga masallaci kamar mu a irin namu da yawa in mutum ya shiga masallaci zai fara gabatar da sallama ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya daidai da manzon Allah amma akwai malaman da su suke gani mutum ya fara gabatar da raka'a biyu ya zama kamar ta gidan masjid tun ne ya je wajen manzon Allah ne ka sallama saka jaizi
jaizi ne to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam garba
alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sai ki zaki muna muku barka da wannan lokaci
muna amsa maulana
kuna kuma barkawa babban malamin mu shehu Muhammad Sheikh Muhammad Nasir Allah ubangiji ya saka masa alheri ya shahid da mu izini kuma muna godiya muna fatan Allah ya inganta lafiyarsa
amin
Allah ya inganta lafiyarsa Allah kara mai basira da ilimi da hazaka da kwazo kamar yadda ya saba koda yaushe muna fatan alheri ubangiji Allah ya sa mu izini lafiya yanda muka tun karuwa zaman kusan an tarar da ganin wata yanzu haka a Najeriya muna fiye duk karuwar musulmi na duniya da na Najeriya
a wajen kusa ya kalla
Allah ubangiji sa biya azumi lafiya mu fara lafiya mu gama lafiya
amin 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 amin
muna kira ga dukkan sauran yan uwa malamai da mu dalibai masu sauraro mu saurara mu taya mu buɗe kunnuwan mu saurari karatu mu ji ilimi a wurin malamai wanke zukatan mu karbi ilimi shi wata Ramadan wata ne mai karin falala da alheri wanda duk ya tsaya ya kyautata zuciyarsa to insha Allah watan nan zaka zo masa da dukkan alherai kuma zai fita cikin Ramadan yana cikin mai wato Allah ya masa gafara saboda haka muna ƙara godiya wa malam yanda ya mana tafsiri dalla dalla cikin hikima cikin ilimi cikin balaga cikin fasaha lallai hakika malam Allah ya saka ma da alheri mun karu kuma mun bibiyi karatu Allah ya saka da alheri Allah kuma ya kara ilimi kai ma sarki zaki muna maka godiya da ta wannan daukan wannan dawaniya da kai da ba kaiwa ba ba dare ba rana duk burin ka isa da addinin Allah wannan hakika Allah ne ya zabe kai kai ta wannan matsayi muna ma fatan alheri Allah kara ma arziki kara ma albarka ya kara ma himma da kwazo
masha Allah
wannan shine dan jawabin da zamu yi ta kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam godiya ya zo yayi anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna tare da shakka Haji Lukman Shamba to bismillah alhaji
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya alhaji
barka ya ce barka mu da azumi
barka kai ya alhaji
wala kuma zauda sayyidi Nasir da yaron da mutum karshe da yake mun Allah sanciya
amin 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 ya alhaji
tambaya na ne game da farko tambayar da aka yi game da wanda ya tambaya game da bismillah sallallahu
alaihi
wasallam eh to kan da sai ya ba da kamar da yake tambayar da ba yi ba wanda na ji tambaya kamar da shi ya ce ne in zai sallah shi ke bismillahir rahmanir rahim bayan ya tsaya bayan gama da shi ke min alhamdulillah
eh
to wannan tambaya ne to wanda nake so malai ya mana bayani akan bayani ko ko sai an gama da bismillahir rahmanir rahim min alhamdulillah amma in dai na ji tambaya sosai ne shi kamar da yake bismillah ya dan rubuta sun ne su min alhamdulillah ya kira'an yake kamata ne a hada shi gaba daya koko kamar yanda shi dan ya tambaya wanda ba daidai
masha Allah
wannan shi ne na tambaya
masha
Allah na ga da sayyidi da ayyukan da gaskiya ko su sayyidi abu kafi
na
wasu ran da duka da kira da
masha
Allah
masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh to shek na san kaji tambaya da
barakatuh
masha Allah assalamu alaikum sayyidi assalamu alaikum shek jama'a ku ya
a kamar yanda ni bayani a fari
eh
nake wannan ba kwaye da fada
sai ya dawo bismillah
alqur'ani sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nake wannan akaida koda ba karatun qur'ani bane na larabci ne akwai kuskure a cikin sai yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin sai yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin saboda hamzatul wasl ne ba hamzatul kasri bane domin kamar yanda muka sani idan ana magana idrajinta to fadi take baraka ce bismillahir rahmanir rahim kuma ka sake ce alhamdulillah ba to kaman ka kara ni ara a cikin karatu amma kuma baraka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah domin kamar mun san kawaid na waqafa a cikin alqur'ani wanda shi kansa baji guda ne ko kuma sai littafi guda ne a fannin ulumul qur'an saka wanda yake ingantacce shine ka sai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ko kuma ka sai bismillahir rahmanir rahim wannan kaidoji na bismillah insha Allah gobe zamu bayani baji ne basiti a cikin fanni na ilmin tajwidi na karanta alqur'an amma dake bamu zo kan bismillah bane kuma yau mafi ne ya samu takaita bayani amma Allah kai gobe zamu bayani sosai sosai na'am
masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola na'am kola sunan ka daga nan ki kira
kola na sai
da nan sai da nan sai da nan sai da nan akwai da akwai background na kara da ka gyara
ne to
daga kamaru na
da
to jama'a ina gani lokaci yayi sai zamu dauki kira na karshe kawai ya so Sheikh ya huta insha Allah Sheikh ya ce na'am Sheikh
kan yayi kamar yanda ka faɗa masha Allah
eh jam yayi sai sai zamu dauki kira na karshe Sheikh ya huta ko wace da tambayar sa zai yi mana audio ko kuma ya zana zamu aje gobe insha Allah Sheikh zai amsa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola
alaikum assalam warahmatullahi
wabarakatuh to ya sunan ki daga nake kira
ina gaishe ku ina fatan alheri daga nan ƙasar Saudi ina da tambaya ne akan ina dai da malam Nasir da farko dai Allah ya saka mai da alheri
masha Allah ina amsawa shekara amsawa
masha Allah ina tambaya akan wanda ne shiga harami
na'am
mun kai ibara ba hay larura ta sabu mukammala ba shi idan muka dawo zamu saki dauka ne ko kuma zan je in kammala wannan sannan ban dai gane ba
Malam na san kaji tambayan da kai ka ba ko?
Amma insha Allah sai gobe za mu amsa saboda za mu kara jinki a kai sai insha Allah.
Masha Allah. To Sheikh wai ya samu wannan tambaya insha Allah zai kara bincike sosai a kai gobe zai amsa.
Eh. Allah na gode Allah ya saka muku da alkhairi wannan mutane Allah ya nuna muku da
Amin amin mun gode sosai mun gode mun gode jama'a don Allah masu kira ku yi hakuri ba za mu dauki kira ba ko ku yi hakuri saboda lokaci ya kai Sheikh ya huta domin in muka ce za mu tabbata extra time in ya shiga cikin azumi kuma haka nan za mu tabbata extra time zai dame mu zai sa ku bar mu tsaya kan lokaci to bismillah Sheikh ga hannun mu a sama ai mana ada
Allah sarki zaki kamar yanda aka sani za mu yi kokari karatu yana zama na minti 40 da 5 sai akwai wanda da yawa ga muna tare da su da wasu da suke tiro tambaya ta layi a rubuce don da suke rubutawa ta takarda za mu yi kokari muna tura muku kullum an turo idan an zo sai ku fara karanta wanda kuke tambaya idan kun karanta wanda suka rubuto sai ya zama an ba da lokaci ko wanda suke kira kamar ya zama minti 15 na ku minti 20 zai zama mun tsaya sai Allah wannan shi ina da abin da zan gode mun zo sai mu tashi akan karatun da saboda lokaci yayi mana kuma za mu yi kokari insha Allah ya zama ana farawa kiran daidai kamar yanda yau aka samu aka yi muna godiya musamman wa manyan malaman da suka halarci wannan waje da Sayyid Muhammad Rabi wanda irin daga cikin manyan malamai wanda suna gudanar da tafsirin su kuma yayin mu ne kuma malaman mu ne a kafin su tafsirin tare da mu a cikin dili wanda ya zo da wani gari shi ma ga su sai da Imam Nasir ga nan su sai da Malam Ahmad ga su sai da Muallim su sai da Aimu da kuma su kwamiti na wannan shirye-shirye musamman ciya mutum su Imam Tashi da dukkanin wanda suke dafawa da su sai da Malam Ibrahim Mahmud su sai da Malam
Insha Allah mun try gobe mu gyara network din da kyau kamin shafi ya zo
wanda kuma wanda afai a Sheikh Muhammad Nuruddin inna walana taqadu Musa wanda babban mu ne ya karrama mu ya sarrafa mu da kasantuwa wannan waje wanda insha Allah da mu yi kokari a samu masu rotation na abubuwa domin yan uwa na kallon yan uwa yanzu ana jin juna tare kuma kamar yadda muka faɗa masu tambaya ko da su rubutowa wasu ba su da dama su kira ta hanyar WhatsApp ko kuma su kira su kai tsaye har zuwa ƙasar Amerika kuma abin da suke mutuwa za mu yi kokari muna tura muku in an zo sai ku karanta naku sannan kuma sai yi bayanin wanda suke kira su ma kai tsaye muna godiya ma ɗan uwa da suka kasance tare da mu gobe insha Allah muke fatan za a tashi da arziki to muna kira ga mutane a abin ko ba ga wata ba an ga wata to an ga wata
ne daga Saudiya
an ga wata a Najeriya ma suke an
ga mana ba mu saka kan shafi ba ne
a Najeriya ma suke an gani to da Allah mutane su yi kokari su yi azumi kar mutum yana lankwaɗewa a ce tiya da ulsa masu ulsa dan Allah su yi kokari a yi azumi azumi yin sa ya tare shi ne sai duk wanda bai yi azumi ba to in dai yana da uzuri Allah zai masa uzuri wa anta sumu khairun lakum in kuka yi azumi Allah ya ce ya ci muku alkhairi in kuntum ta'lamun to abin da yasa muka yi magana ba mu san cewa an ga wata ba gaskiya ni na bari akan cewa sai gobe ne za a yi dan dan kasance kai duk bayani amma Allah ya kai gobe za mu kara jawabi to insha Allah dai muna kira ga masu azumi yi kokari su kiyaye dokokin Allah ba zagi ba sun mutunci babu abubuwa wanda ke da ke shari'a babu daga bayan gida mu ga wanda suka kai shekarun balaga wanda kuma suka kai suna kokari ana nusar da su har su iya Allah ya taimake mu Allah ya saka alkhairi Allah ya kawo ku ya taimake ku a bukatun sa yanda muka ga wannan farkon watan azumi Allah ya kai mu karshen lafiya su kuma wanda suka halarta wannan waje Allah ya saka musu alkhairi a insha Allah za mu so a Sayyid Muhammad Ali sai kamar da wannan addu'a a matsayin yau na ranar rubewa suka mana wannan yau ranar budewa ranar budewa wanda shi ma babban malami ne da suke gabatar da tafsiri sai dai na mata Allah kishin kishin a gona
Alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya tabbara mu tare da kan maulan mu irin mu da dun mu shaka ba mu ta Allah ta'ala Allah ya tara muna daukaka Allah ya tara mu lafiya Allah ya tara mu lafiya da kuma wannan albarka tare da mu ina baki Allah ya tara mu da hakuri zama da mu kuma ya Allah ya ba mu ayyukan sallah duk kuma wannan shugaba duk zai yi mana wa Allah Allah ya tsara wata himma da lafiya Allah ya tsara wata himma Allah ya ringa su juriya Fatima Allah ya fadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka الطيب إن الصراط المستقيم صراط